إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor Egondu dake anan Sabo unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin ni kun watan Ramadan yau Litinin 12 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina jiya mun tsaya aya ta 35 yau zamu tashi aya ta 36 wa ma kana lil mu'minin
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
Tafsiri mu na bana bai yi gudu ba sosai da muka saba yi saboda me saboda Suratul Ahzab ce akwai hukunce-hukunce da yawa da muke so a mai da hankali a kai don shi muka yawan karantawa daga littattafai ba mu yawan yi da kai ba sai mu karanto daga littafi mu karanto daga malam wani domin duk matsaloli ne hassasa wata matsaloli ne masu kaifi sosai wa'anda ya kamata a kula a san menene ce hakikin magana a ciki bayan mun gama wancan ayat da ta yi magana game da siffofin musulmi da maza da mata da mu'minai maza da mata har zuwa 10 wadda take nuna daidaito tsakanin maza da mata abin da ya shafi lamura na taklifi na ibada da kuma lamura na sakamako cewa dukkanin su gaban Allah daidai suke kowa yayi aiki zai samu sakamako bayan mun yi haka sai mu wannan ayat ta gaba yanzu za ta yi muna magana game da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar shi Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin bai taba yiwuwa ba bai kamata ba ga mu'mini namiji da mu'mina mace idza qaballahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon shi suka yanke al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim yanzu suna da wani zabi daga al'amarin Allah da manzon shi ga abinda Allah ya yanke da manzon shi su kuma suna da wani zabi wa man ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi hakika ya bata bayyananne don haka wannan ayat sai ta sauko asali akwai malaman tafsiri suna fadin dalilin saukar wannan ayat an wato hadisi game da ita dukkanin su basu inganta ba amma a irin asbabun nuzul wasu malamai suna ganin an hada hadisan suna iya bada ma'ana abinda ya auku shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je neman auren Zainab bintu Jahash wanda yake ya Umayma binti Abi Talib ce ya uwar shi ce bakwaisha ce kakan su daya amma ita ta gefen mahaifiyarta da mahaifiyarta da mahaifi ne baban su daya sai da je neman ta sai kai kamarin kai ne yan nema ma sai suka yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne wanda ya same shi yayi sa'a bahashime ne bakwaisha ne mutumin kirki ne irin wanda kowa ke so ya hada jini da shi ne sai suka haɗa shi yaje nema sai suka ce sun bashi sai daga baya suka je na neman ma'ancaccen bawa ne mai Zaid bin Haritha sai suka ce a'a ba sai yadda ba bayan Annabi ya ga ya nema suka ce a'a su ba za su auren ma Zaid ba sai Allah ya saukar da wannan ayat cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin ba zai yi ga baban Zainab bintu Jahash shine mu'mini wala mu'minatin kuma mahaifiyar Zainab bintu Jahash ba zai yi ga Yesu ba idza qaballahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon shi suka yanke al'amari an ga an yanke Annabi ya neman ma Zaid an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim idan su suna da zabi akwai wanda suke so su baiwa ban ci ga wanda Annabi ya zaban ma wa man ya'sillaha wa rasuluhu duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi faqad dhalla dhalalan mubina hakika ya bacewa bayyananna kun ga akan su akan in wannan akan in ya inganta kuma ni ga muku bai inganta ba amma malaman tafsiri suna ga an hada hanyoyi ne suna bada ma'ana mai kyau tunda an ruwaito daga tabi'ai da yawa suna fassara wa da wannan to in ya inganta shine sanadin sauka ayar amma kuma hukuncin ce yana nan ga kowa da kowa imam ibn kathir rahmatullahi alayhi yace fa hadhihi al-ayatu 'ammatun fi jami'il umur wannan aya ta gani dukkanin lamura kowani irin lamari wadhalika annahu idha hakama Allahu wa rasuluhu bi shay'in wannan yana kasancewa ne idan Allah da manzo ne suka hukunci ga wani abu falaysa li ahadin mukhalafatuhu bi alaqti ga kowani ɗaya daga cikin mutane ya saba ma wannan ba walaqtiya li ahadin hauna a irin wannan wurin babu zaɓi ga kowa baka da zaɓin Allah da manzo ne suka yanke hukunci wala ra'aya wala qaula babu ra'ayin wani babu zancin wani kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'akkimuka fima shajara bainahum ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فليحذر الذين يخالفون عن أمره duk wannan ayoyin suna tsayar da ma'anar wannan ayar cewa ba zai yi fa ga mumini da mumina ba idan Allah da manzo suka yanke hukunci ya kasance suna da zaɓi daga hukuncinsu Allah ya ce man ya asallaha wa rasulahu duk fa wanda ya sa'a wa Allah da manzo ne fa qad balla balalan mubina hakika ya face facewa bayyanannen facewa Allah ya ce fal yahdhar alladhina yukhalifuna al amrihi wanda ke saba ma'umunin annabi su shiga taitayensu an tusibahum fitnatun kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai radadi ta same su duk lokacin da aka ce Allah ya yanke hukunci kaza annabi ya yanke hukunci kaza bai kamata a samu wani mumini ko wata mumina yana da wani zabi akan haka ba don haka idan Allah ya yanke cewa in an rasu namiji in mutum ya baki ya da namiji yana da kaso biyu ya mace tana da kaso daya san bai kamata a same ka in kana mumini ba cikin zuciyarka ya gina akwai wani dardardar game da wannan ko alama babu duk wani abu da za a ce Allah ya ce annabi ya ce kawai ka yarda ka saki shine daidai ai kai baka san komai ba Allah ya sani wa ma utitu min al-ilmi illa qalila duk duniya a tare kowa da kowa na farko da na ƙarshe mutane da aljannu ba a ba su komai na ilmi ba sai dan kadan cikin wannan ilmin ne haka ke gane bakinka in ka dauko abinci kake gane inda yake maka ciyo in an tashi da tafsiri kake gane gidanku da gidanku kake gane wajen aiki da gona duk cikin kalil ne to shi kuma wanda yake hukuncin al-alimul hakim ne mai tsananin ilmi mai tsananin hikima ne Allah ba a ce mai al-alim al-alim shine malami wanda yake da ilmi ya al-alim ne Allah mai tsananin sani wanda babu abin da ke fukuwa gare shi kuma shi ba al-alimu ba dai ne al-alimul hakim mai tsananin ilmi da hikima duk hukuncin da ya yanke akwai hikima ciki amma zai yi da kai da ni ilmin mu da basirar mu bata kai mu gano wannan hikima ba tunda Allah ya ce a raba in mutun ya rasu a ba namiji cikin ƴaƴa ne kaso biyu a ba mace kaso ɗaya to akwai hikima ko mun gano ta ko ba mu gano ta ba cikin mu akwai da yawa da sun fahimce ta sun gane ta namiji shi ka takalifin abinci shi ka zuwa nema mace ce aka yi ta tsaya a gida to amma ba wannan ɗaya ce hikima ba ita ce hikimar da kawo da mu suka iya kawowa domin ba mu da ilimi ba mu da basira ba mu da hikimar da take iya gane hikimar Allah cikin abu in yayi sai mun gane komai da komai a'a shi da wasu hikimomi da mu ba mu kai ba kwakwalwarmu ba ta ɗaukar mu gane waɗannan hikimomin ni annabi musallama mu ce haka Allah ya ce haka annabi ya ce haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da annabi sallallahu alaihi wasallam su kawai jiran suka yayi su yi ba su jiran sai sun gane don me ko me yake hikima ko su a ganin su ko su a fahimtar su kamar da yake yanzu masu a ganin mu sun yawa masu a fahimtar mu sun yawa a ce musu ga abin da Allah ya yanke ga hukuncin Allah ga zaɓin Allah sai su ce to amma in an diba dole ne da mu za a diba ba kuma da kai maka ko sai da mu za ka diba banda wanda ya yi da shi inda wannan irin Allah ya yi maka to shi yace ayi kaza ya kamata ka girma ma ido kakka zalunce su a jilahira sai Allah shi yace mu diba abin da kai sai ko ba diba ba su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah yace ko annabi yace kawai yanzu ku je kissar da muka yi baya ta yakin gazawatul azab da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a doki daya bisa uku hade kide bisa uku na itacin Madina ayi itacin Madina abaiwa galfan su koma sai sai yace mai Allah ya umuce ka da haka haka kake so a yi in haka ne mu yi amma in shawara kake nema to muna da tacewa kun ji in Allah ya ce abu ɗaya ne abu ɗaya ne amma su a fahimta su in dai Allah ya ce to babu wani abu in annabi umuni ya bai to aikatawa kawai za a yi amma in shawara yake nema ta su ce su suna ganin sabani haka kun ga matsala daya zai yi ga abin da suke gani amma in abin da Allah ya umuta abin da annabi ya umuta kawai shi suke su aikata hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmi sahabbaina sallah da takalmi baya ne sai kawai ya ce takalmi ne sai suka ce takalmi su kuma da aka gama sallah sai annabi ya ce ma amalakum ala khalqini alaikum kuma balukum khalaqtum ni alaikum me yake mai ku ana sallah ne kun ce takalmin ku suka ce ra'ayna ka khalaqtana alayka fa khalaqna ni alana mun ga ka ce takalmin ku kuma muka ce namu watan cikakken koyo kawai duk abin da kai motsa shine daidai don haka muka aikata duk abin da kace kawai aikatawa muke yi to haka ya kamata ka kasance yau zai wani abu bai burge ka ba zai wani abu baka iya aikata cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da Allah ya umuta in baka aikata ba akan baka iya aikatawa ko don kasala ne ko don wani abu ne to kana da zunubi rashin aikatawa amma aikin ka zunubi kai amma in ra'ayinka da kokolwarka ta gano cewa ba daidai bane to ka halaka ka lalace kai ma ka san tun a duniya hankalinka bai kai ka gano ba daidai bane yanzu ko wani abu aka yi na dokar Najeriya ko dokar wata kasa akai baka suka cari wanda zai aka cari ka ce a kai a ganin ka ba sai an bi wani dogon process kafin a gyara to bale dokar Allah da dokar Annabi da ba irin dokar mutum bane idan kage wando bai yi maka ba sai ya kasance cewa kai baka dage wando ka kana nan kana aikin zunubi amma kai suka akai kai izgili kaga cewa ba daidai bane har kai suka ga abin to yanzu ka ci gaban Allah da manzon shi Allah da manzon shi sun yi hukunci ka zo ka nuna ba daidai bane gemu in baka yi acewa sai zaman ka baka da gemu kana da zunubin wanda bai ajiye mu bole ki aski gemu amma ka ci gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajiye mu kai baka ajiye ba kuma ka ci gyara haka to akwai hadari kwarai da gaske hijabi ne za ki iya sawa ki rufe jikinki ko ina kamar yadda matan annabi ke yi nana Aisha radiyallahu anha tace muna aikin hajji mai aikin hajji ba ta sa niqabi ba ta rufe fuskarta tace in muna aikin hajji muka diyo cikin maza sai mu saukar da niqabin me yasa wata tana son tace mu kullun cikin niqabi muke amma in an zo aikin hajji ba a sa niqabi don haka ba mu sawa amma shi ma aikin hajji in mun zo cikin maza sai mu sa niqabi mu rufe ba ki iyawa kila wani sashen jikinki na fita kina nan a matsayinki na mai zunubi mai sako a kan rubuta miki zo baki amma kake yarda ki soke wannan abu ki nuna ba daidai bane wanda shi Allah ya sauka shi annabi yayi umuni shi matan annabi suka yi shi mu'min ne suka karba shi ne addinin musulunci zaka mu kiyaye kawo ra'ayinmu da nuna ba daidai bane da nuna mun ci jaran musulunci da yace kaza akwai wanda yace wata shekara inda an dage azumin gida wannan shekara wai a dage azumi daga mabala kaga wannan izgili ne yin izgili ne ganin cewa kamar ko ni kana iya fadi ne ko ba haka bane ko da ka fadi ba shari'a musulunci ake ba ka sha ba za ka sha inda Allah ba sannan kuma Allah bai ga karaya cikin zuciyarka ba ni ka wuya ga lamun ranai ni ka wuya ga umuni ne za ka wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin ba zai taba yiwa ga wani mu'mini ba zai kamata ga mu'mini ko mu'mina ba idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon shi suka yanke hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance akwai zabi ga wannan al'amari kasance kai kana da wannan ka zabi daga al'amarin su wa man ya'sillaha wa rasulahu wanda kadi ya saba ma Allah da manzon shi fa qad balla balada mubina haqiqa ya fata bayyananna idan aka kawo maka wata mazhaba ta fiqhu aka ce amma ta saba ma hadisi nan kuma hadisin nan haka magabata suka fahimce wasu daga cikin magabata sun fahimce haka kai kuma mazhabarka ta saba mai to ba zai taba yiwuwa ba ka ce kai a'a mazhabarka za ka rike fahimtar malamin ka za ka rike ra'ayin ka za ka rike me yasa nake idan wasu magabata sun fahimce don wata ran yakan kasance hadisin ba haka yake ba karancin ilimin ka da karancin fahimta kai sa kai ka fahimce haka in kai ka fahimce haka yana nuna sahabbai ba su fahimce ba kenan sahabbai ba su fahimce ba masu bi musu ba su fahimce ba ana fahimta alkitabu wa sunna ne ala fahmi salafil umma dole sai fahimta littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadda sahabbai suka fahimta da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sune salafu hadhihi al-umma Allah ya ce man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda
rasulun min ba'di ma tabayyana lahu al-huda
Allah ce mun yi shakkin rasula wanda yawa annabi shakiyanci yawa annabi kangaranci ya kibiya hanyar annabi min ba ji ma ta bayyana lahul huda bayan ga shiriya ga hadisi an karanta mai ga aya an karanta mai sai Allah ce wayattabi ghayra sabilil mu'minina kuma bi hanyar waɗanda ba mu'minai ba shine hanyar waɗanda ba sahabbai ba lokacin da aka saukar da wannan aya wayattabi ghayra sabilil mu'minina babu mu'mini in ba sahabi ba lokacin lokacin babu tabi'i ko ɗaya bayan duniya babu wanda ya biyo su babu malamai zaka su ne almu'minuna na gaskiya sai ka bi hanyar da ba ta su ba an ce duk sahabbai sun yi ijma'i ko sahabbai suna da kauli biyu akan wannan matsala gaba ɗaya da tabi'ai to kai bai halatta ka kekeri kauli na uku idan kai yi haka wai ka bi gaira sabilin Allah ce wallahi ma ta walla zamu biyar da shi ta inda ya bi wa nuslihi jahannama kuma zamu sa shi jahannama wa sa'at masira kir da makoma a ce jahannama an makomakka wannan ayan mai girma ce don haka ku yi wa'azi da ita a musallatanku ku yi wa'azi da ita a majalisanku ku yi wa'azi da ita a unguwanninku ku yi azumi wa'azi da ita inda kuke zama ku karanta wa mutane in kuka ji wani ya yi izgili da gemu da tsage wando wani ya laƙe ga biyan wata mazhaba ga hadisi ya bayyana wani yana cin gyaran musulunci akan raba gado wani yana cin gyaran musulunci akan cewa namiji shi asaman mace wani yana cin gyaran musulunci da yace mata su tsaya gida sai ku ce mai wa mata ne mu'min wala mu'minatin ai bai yiwuwa ga mu'mini ko mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon shi suka yanke hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim idan wannan mu'minin ko wannan mu'mina suna da zabi akan al'amarin Allah da manzon shi ومن يعص الله ورسوله دو من يستقى مع الله دمر زنشي فقال ضل ضلالا مبينا أجيك يا أبتشي متى بيننا كنغا منشي أسلتا توقع زيدون دا آية تقع بيتما وإذ يقول للذي أنعم الله
وإذ يقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك
ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka tuna lokacin da kake makake ce ma wanda Allah ya yi mani imani imam musulunci da dukkan imomin rayuwa wa an'amta alayhi kai ma kai mai ni'ima ta da bawa ne ka danta shi kake ce mai amsik alayka zawjaka kana ce mai ni'ima takka wattaqillaha kaji tsoron Allah wa tukhfi fi nafsika kai annabi kana koyewa a cikin rakka mallahu yudi abinda Allah fa zai bayyanar da shi wa takhsha an-nasa kana jin tsoron mutane munafukai su dinga yawo da kai cikin Madina suna magana wallahu ahqqu an takhshahu Allah shi ya fi cincinta a ce ka ji tsoron shi falamma qaba zaidun minha waqran lokacin da auren Zaid ya kare da ita Zaid ya gama bukata sai da ita auren su ya mutu zawwajnaka sai muka auren maka ita likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim domin ya kasance babu laifi ga mu'minai su auri ƴaƴan iyansu na reno idan suka sake su idza qadaw minhunna waqa idan sun gama buƙatar su suka sake su wa kana amrullahi maf'ula lalle al'amari Allah ya kasance abin zartarwa wannan ayat malaman tafsiri sun yi ta fadin sababin saukarta sun yi ta fadin abubuwa da yawa amma duk maganganun da suka fadi maganganu ne waɗanda guda ta fi inganci abinda sa zan faɗi wasu daga cikin waɗannan maganganun domin koda kun ji su kusan malamai sun mayar da suciya ba su da inganci cikin su akwai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ranar ya je gidan Zaid ya ce gidan Zainab ba wane ne, kun ga shi ya je auren mai Zainab ko mun fadi a waccan ayar, sun aza shi yake so, ya ce ba shi yake so ba, a Zainab yake so, daga baya har suka so su hana, Allah ya saukar da waccan ayar. To da annabi sai ya je gidan Zaidu, sai Zaidu bai nan, sai ya gama ta Zaidu, sai zai ba ta Zaidu sai ta burge shi, sai ya ji cewa yana son ta, sai daga baya da Zaidu ya kawo mai karar ta ba ta mai da'a, sai annabi ya ce ka ji tsoron Allah ka rike matarka, shine sai Allah ya ce kana boyewa cikin ranka cewa kana son ta, abinda Allah zai bayyana, amma wannan kaulin bai da inganci, kuma bai da kyau ma a jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi, da ba nan man tafsiri ba su faɗe shi ba, da ba mu kasance mun faɗe shi ba, duk sauran akwai ɗin irin wannan kauli, akwai kaululuka da yawa game da wannan ayar, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo kawo mai abu ne ya ganta ya je yana son ta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta ne ya je yana son ta, tun farkon auren annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana son ta ne domin ya ga cincin ta ta ne, amma dukkanin waɗannan kaulukan ba su inganta ba, kamar yadda za mu ji Imam al-Qurtubi a cikin tafsiri ne, sai yace wa huwa an Ali ibn al-Husayn, an rawaito daga Ali ibn al-Husayn Zainul Abidina, dan wannan kaulin nashi shine mafi karfi, wannan Ali ibn al-Husayn Zainul Abidina jikan Ali ibn Abi Talib ne, dan Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ne, Ali ibn al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ana ce mai Zainul Abidina mutum ne mai kammala, mutum ne mai nasuwa, mutum ne wanda Allah ya yawa kyawu gaya cikin ahlul baiti, kuma Allah ya sa mai farin jini cikin jama'a. Wata ran ana hikaito ya je aikin hajji, sai ɗaya daga cikin, ina tsammanin Abdul Malik ne, Abdul Malik bin Hisham, ko ɗaya daga cikin mutanen Banu Umayya, sarakunan Banu Umayya, shi ma ya je Ka'aba ta cika irin cunkoson nan da ake za a yi tawafi, ga sarki an zo da lema, sai ana jiran mutane su rage, sai sarki ya shiga ya yi tawafi. To Banu Umayya sun zo daga Sham, daga Sham suka zo aikin hajji a Makka. Daga ana nan sarki yana cikin lema da fadawa gefe, ana jiran jama'a su rage ya shiga, saboda an yi cunkoson da ba a iya rage jama'a, kawai sai ga wannan Husayn bin Ali Zainul Abidin. Dama akwai wani abu tsakanin Banu Umayya da kuma Ahlul Bayt, wannan sanannen abu ne. Don haka da aka zo kawai yana zuwa, sai jama'a suka dinga jayewa, ana cewa ku tsaya ga Allah gafarta malam nan ya zo, aka jaye mai ya shiga. A su wani bafa da ya gani, sai abu ya bashi mamaki, sai tambayi sarki, sai ce mai wani na wancan, sai ce ban san shi ba, eh gobe ban san shi ba. To sai wani mawaki na kusa, sai ce hadhal ladhi ta'rifu al-bata'u wa ta'tuhu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haram hadabu khayri ibadillahi kulluhum hadha at-taqiyyu an-naqiyyu sayyidul karam hadabu fatimatin in kunta jahiluhu bi jaddihi ja'a anbiya'ullahi qad khutimu wa ma qawluka man hadha bi dha'irihi al-umru ta'rifu man ankarta wal ajabu. Yace yana yabo ne, yace ya farkon wakar, yace hadal ladhi ta'rifu al-bata'u wa ta'tuhu wannan shine wanda bata'u garin nan da kahin a shigo Makka, in ya taka zai shigowa, shi ma garin ya san cewa wane ne ya shigo. Wal baytu ya'rifu, dakin Allah ne da kike gani ya san shi. Wal hillu, duk inda ba Makka ba ta san shi, wal haram Makka ma ta san shi. Hadabu khayri ibadillahi kullihim, wannan shine dukan mafi girma, mafi hairin bayin Allah dukkanin su. Hadabu khayri lillahi hadabu ibadillahi kullihim hadat taqiyyu, wannan shine mai tsoron Allah nan. An-naqiyyu, tsarkakaccen nan. Al-karam, wannan shine mai karancin nan. Hadabu fatimatin in kunta jahiluhu, wannan jikan Fatima ne fa in baka san shi ba. Bi jaddihi anbiya'ullahi qad khutimu, da kakani aka cika annabawan Allah gaba daya. Yace wa ma qawluka man hadha bi dha'irihi, ciwo da kai wane ne wannan, wannan bai cuta tai. Al-ummu ta'rifu man ankarta wal ajamu, da larabawa da baubayi kowa ya san wanda kai kai kowa ya san shi. Yace ma qala la aqulu illa fi tashahhudihi, shi ba a taba tambaya ta yace la a'a ba, sai tashahhud, sai yace ashhadu an la ilaha illallah, na dai taba faɗin la, saboda karanci ne shi, ko la bai cewa, yace laula tashahhudu sarat la uhuna abu, da ba a ce baban da ashhadu an la ilaha illallah da tahiyya da ake karantawa, da shi dun la ite na amce, da shi bai taba cewa la. Irin yayi mai zambo yana cewa kai ka ce baka san wannan ba, kai kana dan Banu Umayya ka ce baka san Zainul Abidin ba. To mutum ne mai karanci sananne, wanda aka sani, wanda haka mallanta take, sai kasance an girmama mutum da mallanta, abinda bai mulki bai samu irin wannan girmamawa ba. Ga mai mulki tsaye da lema yana jiran a rage ya shiga, shi kuma yana zuwa kowa ya ce ga Zainul Abidina, ga Zainul Abidina, ku bude shiga saboda girmama shi da ake yi sananne ne mai girma sosai cikin ahlul baiti cikin shirin mu da muka yi na dausayin ahlul baiti ko masoya ahlul baiti mun yi magana akan shi a cikin halka daya musamman da tarihi ne da irin gudunmuwar da ya bai to shike ba mu labarin sanin da sauka wannan aya ku tsaya ku ji maganar da ya fadi ta fi kama kai kuma dukkanin mallaman tafsiri kamar da Imam Al-Qurtubi yace sun tafi akan ta yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana qad auhallahu ta'ala ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mai wahayi wato ku tuna wannan ayar tana cikin wanda Anas bin Malik yace inda Allah zai koyi wata aya inda manzon Allah zai koyi wani aya da wannan ayar zai koyi wato duk cikin Qur'ani babu ayi da tawwa annabi tsanani kamar wannan ayar yanzu dane ne riku ya aure mata bayan ya aure wannan matan an samu matsala a gidan ya zo ya kawo annabi kara annabi ya yi sulhu kuma daga baya annabi zai zo ya aure wannan matar yau in malami ya yi sulhu aure daga baya ya aure ya ce ya kashe wata aure ya aure ta ko alƙali ko ba dai ta ba kin alƙali ya yarda ya yi sulhu aure ko malami ya yi sulhu aure daga baya ya dawo ya aure wanda ya sulhu aure ya shiga uku garin nan sai an dai ga jama'un da ya niya sai an dinga suka ta ana dinga nuna ne ko ina yayi to ai wannan kadiya ne ta auku da Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga akwai nauyi sosai kuma musamman wanda yawa sun hawo aure ɗanai ne kuma ɗanai na riko wanda yake su Larabawa suna da al'ada ba a auren iya dan riko don shi can Allah da can shawa inda ba aure sai ce wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum saboda zaidu aka sa wannan min aslabikum sai ce da matan ƴaƴanku waɗanda tsatsonku waɗanda kuka haifa banda ƴaƴan riko domin a fidda zaidu a ce banda zaidu to shine sai Zainul Abidin sai ya ce muna kana kada Allahu ta'ala ilayhi Allah yawa annabi wahayi anna zaidan yutalliqu zainaba cewa zaidu zai saki zainab wa annahu yatazawwajuha bitadwiji llahi iyaha cewa zaka aure ta Allah zai auren ma'ita yanzu babu wanda ya san wannan ba aya bace ba qur'ani bane kawai an wa annabi wahayi cewa zaidun nan da kake riko matan nan tashi zai sake ta kuma Allah kai zai auren ma'ita tayyib falamma tashakka zaidun linnabi sallallahu alaihi wasallam khuluqa zainaba lokacin da zaidu ya kai ƙara halayen zainab inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha la tuqi'u cewa ba ta yi mai da'a zai wahala ta yi mai da'a kuma saboda baƙwarciya ba hashimiya ƴantaccen bawa babu kufi tsakanin su babu kafa'a tsakanin su laysa laha bi kufri ba daidai yake da ita ba in ba daidai na imani ba babu abin da daidai tsakanin su ƙwarciyawa ganin suka sun fi sauran Larabawa ma ba su iya aure sauran Larabawa cikin ƙwarciyawa banu hakin su suke ganin sun fi kowa sun kai ƙarshe to ta yaya za a yi a ce kuma su aure ta aure bawa intaccen bawa wanda bai da daraja baka Allah ya ce sai an yi auren ta yadda an yi aure wa ma kana lil mu'min wa la mu'min yace idza qada Allahu wa rasuluhu amma an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim so zaka sun yadda khiyaratu min amrihim zaka sun yadda ayi aure amma dai ba ta ganin ya kai wanda za ta yi da'a zaka sai aka ce samun matsala gidan ana samun matsala shi kuma Allah ya sauka inda annabi ai sakin ta ma dalili Allah zai auren ma ita sai kawo karata inda annabi cewa halayenta ba su yi mai ba ta yi mai da'a wa alamahu annahu yuridu talaqaha ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai yake sake ta kaga annabi ya ta sakin ta zai Allah ya tarar da ni zai sake ta kuma in ni sake ta shi annabi zai auren ta fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ala wajhil adabi fuskar yi mai ladabi da na tantasuwa wa wasiyyati da yin wasiya ittaqillaha fi qawlika kaji tsoron Allah da zancin da kake fadi wa amsik alayka zawjaka ka rike matarka wa huwa ya'lamu annahu sayufariquha annabi sallallahu alaihi wasallam ya san lalle sakin ta zai tunda Allah yake zai sake ta amma ya bashi shawara ka rike ta kaji tsoron Allah ka rike ta wa yatazawwajuha ya san shi zai auren ta wa hadha huwa alladhi akhfa fi nafsi wannan ne ya koye a cikin rai ne da ga mu zai duba ai Allah ya sanar da ni ma za ka cike ta zan aure ta sai ya koye wannan wa lam yurid an ya'murahu bi talaqi baya son ya umurce ya ce ya sake ta lima alima annahu sayuzawijuha saboda sanin da in ya sake ta ma shi zai auren ta wa khashiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yalhaqahu qawlun minan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron cewa zancin mutane ya riskai a sun dinga aibata shi fi an yatazawwaja zainaba ba'da zaidin cewa ya aure zainabu bayan zaidu ya sake ta kuma shi yace zaidu ya sake ta ya aure ta wa huwa maulahu ga zaidun nan tantaccen bawa ne wa kada amara hu bi talaqiha kuma shi ya umurce shi ya sake ta فاتبه الله تعالى على هذا القرار سي الله يي مي فدا akan wannan abin da yayi min an hasiyan nasa cewa yaji tsoron maganar da mutane za su fadi fi shay'in kad abahu Allah ga abin da Allah ya halatta mai shi bi an qala dan cewa da yayi am stick kariki matakka ma innahu annahu yutalliqu tare da ya san saki zai sakin ta zai tunda Allah ya ce sakin ta zai amma ya ce kariki ta wa a'lamahu anna Allah ahaqqu bil khashya Allah ya sanar da shi cewa shi ya ficincinta ya ji tsoro nai ai fi kulli halin da kowane hali qala ulama una daga nan maganar Zainul Abidin ta kare qala ulama una sai Imam Al-Qurtubi ya ce malaman mu sun ce rahmatullahi alaihim Allah ya musu rahama wa hadal qawlu ahsanu ma qila fi ta'wil hadhihi al-aya wannan fasara ita ce mafi kyautatuwa da aka yi ga wannan aya wa huwa alladhi Imam Al-Qurtubi yace wa huwa alladhi alayhi ahlut tahqiqi ga wannan ayan masu tahqiqi suke minal mufassirin na malaman tafsiri wal ulama'i da manyan malamai ar-rasikhina wa'inda kafasu ta tsayu a ilmi kazzuri kamar Imam Az-Zuhri wa Qadi Abu Bakr bin al-Ala al-Qushayri da Qadi Abu Bakr bin al-Ala al-Qushayri wal Qadi Abi Bakr bin al-Arabi da Qadi Abu Bakr bin al-Arabi wa ghayrihim da wasu su duk akan wannan suke cewa wannan shine daidai Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shankiti rahmatullahi alayhi cikin Abwaul Bayan yace at-tahqiqu abinda at-tahqiqi insha Allah in Allah ya ji cikin wannan matsala huwa ma da kana shi abinda munka ambata bayan ya kawo wannan kaulin annal qur'ana dalla alayhi cewa wannan magana ta Hussein bin Ali Ali bin Hussein bin Al-Abidina ita qur'ani ya nuna wa huwa anna Allah a'lama nabiyahu cewa Allah ya sanar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam bi anna zaidan yuqalliqu zainaba cewa zaid zai saki zainab wa annahu yuzawwijuha iyyahu cewa Allah zai auren mai da ita sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi dhati alwaqti tahta zaid a lokacin tana karkashin zaid yana auranta Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan falamma shakaha zaidun ilayhi lokacin da zaid ya kawo karanta inda annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu sai annabi ya ce amsik alayka zawjaka wattaqillaha kawaita ma taka kaji tsoron Allah fa atabahu Allah ala qawlihi sai Allah yayi mai fada Allah ya nuna mai bai dace ba da maganar da yayi ta cewa amsik alayka zawjaka kawaita ma taka ba'da an allamahu annaha satasihu zawjatahu bayan Allah ya sanar da shi Zainab za ta kasance mata tai wa khashiya maqalat an-nas annabi ya ji tsoron abinda munafikai za su cewa an yaqulu su ce law azhara ma alima min tazwiji ya hada annabi ya bayyana abinda ya san na cani za auyeta su ce ta zawwaja zawjata nahu ya auyi ya danai fil waqti alladhi fihi hiya fihi yawti alladhi hiya fihi fi ismati zaid a wannan lokacin ta kasance cikin isma cikin auren zaid tun wannan lokacin yake son ya auye ta haka mutane za su fadi sai Sheikh Muhammad Amin yace wa dalilu ala hadha amrani dalilin da ke nuna wannan fuskara ita ce daidai al'amari guda biyu al-awwal al'amari na farko huwa ma qaddamnahu shine abinda muka gabatar da shi min anna Allah jalla wa ala cewa Allah madaukaki mabuwayi kala yace wa tukhfi fi nafsika ma Allah mujji kana koyewa cikin ranka abinda Allah zai bayyana suwa karke na ya san wani abu cikin rai ne abin nan da Allah ya sanar da shi wanda Allah ya ce zai bayyana da shi menene sai ce wa hadha alladhi abdahu Allah jalla wa ala wannan abu da Allah madaukaki mabuwayi ya bayyana suwa huwa zawaju iya shine aurar da ita da yayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi da cewa da yayi falamma qaba zaidun minha wa qala zawajnaka wannan ne zawajnaka shine aka sanar da Annabi sai Annabi ya koye bai fa gaya ma zaidu ba bai gaya ma jama'a ba walam yubdi jalla wa ala shay'an Allah madaukaki mabuwayi bai bayyanar da komai ba mimma za'amuhu ga abinda waɗancan malaman ko waɗancan mutane suka raya annahu ahabba cewa annabi son ta ne yake Allah bai ce ai mun san kana son ta ba sai Allah ce ka koyi abinda Allah zai bayyana suwa babu abinda kuma Allah ba zai zo alle muka auren ma ita don ka sai gane cewa Allah ya gaya mai zai auren mai da ita ne da Allah ya ce ka koyi cewa kana son ta tunda Allah kwata-kwata yake faɗi ko Allah bai koyi komai sai Allah bai ce ka koyi cikin zuciyarka kana son ta ba sai ce ka koyi abinda Allah zai bayyana suwa to idan Allah ya bayyana suwa gaba ɗaya ba a samu inda Allah ya bayyana suwa ba sai bayyana da cewa mu auren ma ita baka shine dai wannan Allah ya gaya ma annabi ne cewa zamu auren maka ita walau kana zalika huwal muradu da abinda ake nufi annabi son ta ya gaina ila abdahu Allah ta'ala da Allah ya bayyana da shi kamar haka mai da kike gani don Allah ya ce mallahu mubdihi abinda Allah zai bayyana suwa sai kuma aka samu Allah bai bayyana da cewa sun ta annabi kai ba al'amuru tsani al'amari da yake nuna haka annallaha jalla wa ala cewa Allah mabuwayi madaukaki sarraha annahu huwa allazi zawwajahu iyaha ya faɗi cewa shi ya auren mai ita kuma saboda wata hikima saboda me bi annal hikmata alilahiyya fi zalika domin wata hikima ta Allah da yake so yayya ka ba haka dai Allah ya auren mai ita ba ko wata hikima da yake so shine at-tazwija fi qab ga wannan auren huwa qatu tahrimi azwajil adiyai shine Allah ya yanke harancin Allah ya yanke harancin auren ƴaƴan riko fi qaulihi ta'ala ga cewa da Allah ya faran ma qaba zaidun minha wa taran lokacin da zaidu ya gama bukata ta yi sake ta zawwajina kaha sai muka aurar da kai ita shi abinda Allah ya ce ma annabi ya boye saboda me sai Allah ya ce likai saboda yanzu ga dalilin nan likai la yakuna alal mu'minina harajun domin kai ya kasance akwai kunci ga mu'minai fi azwaji adayaihim da matan wa ya'an su da riko idan qabau minhunna wa tara idan suka gama bukatar su da su fa qaulihi ta'ala ce wanda Allah ya yi likai la yakuna alal mu'minina harajun domin kada ya kasance akwai kunci ga mu'minai ta'alilun sarihun wannan illa ce kwata-kwata litazwijihi iyaha ga auren mai da ita da annabi yayi limaza karnahu ga abinda muka ambata don haka wannan sai nuna kwata-kwata wannan shine dalili cewa annabi ya ganta ta burge shi ta kawo mai abu ta burge shi wannan duk bai inganta ba domin Allah ya ce mallahu mubdihi abinda Allah zai bayyana suwa ko duk Allah bai bayyana da wannan ba sai Allah ya bayyana da ni ne auren ma ita kuma Allah ya bayyana da dalilin da yasa ya auren mai ita domin me domin kada ya kasance ga mu'minai su shiga cikin kunci ga ƴaƴan ga ƴaƴan ga matan ƴaƴan su ga ƴaƴan matan su na riko tayyib da aka tashi aurenta wani abun mamaki ya auku da aka tashi aurenta sai annabi sallallahu sai ya aika zaidu ya je ne mai ta hiri mai ta aure saboda yanzu abu yawa annabi sallallahu yawa annabi sallallahu alaihi nauyi sosai kamar yanzu cikin sahihi muslim daga hadisin Anas yace lamman qabat iddatu idda zainab lokacin da idda zainab ta kare duk cikin kisoshin cewa malaman can ke fadi babu wanda ya fadi domin ya suka ga annabi dukkanin su suna fadin ta ne suna kawo suna hidda girman zaidu cewa cikin su akwai kike zo kawo da zaidu ya da annabi ya zo bi gidan zaidu bai nan annabi ya ganta sai ta burge shi sai zainab ta gane annabi ya burge ita ta burge annabi da zaidu ya zo ta gane sai ta ce to zan sake ki ta annabi ya aure ki in saboda girmamawa da zaidu cewa annabi bai waji komai ba sai ce in annabi yana so to ai she kamata in saka amma dai bata inganta ba duk da ta nuna falalar zaidu amma kuma kamar akwai dan suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi haka dukkanin su kuma ba da gangan suka yi ba in su ne wancan mutumin yake dauko ya ce kun gani ko ya ta suka safe ta suka annabi da irin waɗannan ke soshe wanda asali an yi su ne domin a girma da daukaka kuma malamai ne suke ta nuna fassara sai ya laka ya ta soke soke ta zaga ya ta zage zage mallamin gari mai babbar rawani lokacin da idda ta kare kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai sai annabi sai ya ce ma zaidu kun san matsayin zaidu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar din gida yake ba hadisai da yawa zaka ji an ce sai ali ya shigo da fatima da zaidu su tare suke duk din gida ne shi din gidan annabi ne don haka kafin zuwa musulunci ana ce mai zaidu ibn muhammad zaidu dan muhammad shi dan cikin gida ne ko da shi an ce an shigo ko rigima aka gidan yanzu ko lokacin da nana aisha radiyallahu anha ta yi wa aka yi mata wannan kazafe ai shi dai da ali bin abdullah su dai an mazan da annabi ya nema shawara saboda su dai suka taso gidan suka taso su cikin gidan suka taso su cikin gidan aka rene su cikin gidan suka taso da komai da komai don haka shi dan gida ne zaka tunda annabi zai aure ɗan gida ake aikawa ɗan gida ake aikawa ne ma aure sai annabi ya aika zaidu sai ya ce fazkurha alayya wannan hadisi a cikin sahihi muslim sai annabi ya ce ka je ka gaya mata ina son auren ta kala sai ya ce fanqalaka zaidu sai zaidu ya tafi yanzu Allah ya sanar da annabi zai aure ta kafin a aure kafin a saukar da wannan ayar fa falamma gaba zaidu minha wa qad zawwajnaka shi annabi an riga an sanar sai zaka abu yayi nawi sai aika zaidu sun talaka zaidu sai zaidu ya tafi kamar za mu ji cewa tambiyar saukar da ayat hatta ataha har zaidu ya zo inda take wahiya tukhammiru ajinaha tana rufe garinta wato tana wani abu na kwaba gari ko ruhe shi ko wani abu kana sai yace falamma ra'aituha ki zaidu yace lokacin da ni ganta abu mace bi sadari sai tayi wani girma a kirjina uwa ta ce yanzu uwan mu'minai ne mu yace yace hatta mustabatu an anzura ilaiha yace sai ni kasa kallonta ma saboda yanzu matsayin uwa take garin girmanta nake gani an yace an anzura ilaiha ni kai umsalatu an anzura ilaiha na ka sai ko kallonta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakara domin annabi sai ya ambace ta cewa auwenta zai yi sai ya ce fa wallahi zahari sai ni juya baya ni kasa kallonta wana kastu ala aqbi sai ni dinga tafiya da baya da baya da baya da baya yanzu ya huskanto ta ya ganta yaga kai bai ganinta uwa ta ce sai ya juya da baya ya dinga tahowa da baya da baya shine wana kastu ala aqbi ni dinga tafiya da baya da baya fa kuntu sai nace ya Zainabu ya ce Zainab arsalallahu rasulahu an yadhkuraki a wata riwaya ce ne miki bushara Allah ya sa manzo arsalallahu arsala rasulullahi an yadhkuraki manzo Allah ya aika cewa a ambace cewa ta gaya miki cewa yana so auyenki qala sai tace ma ana bisani ake shay'an athatta wa amira rabbi tace babu abin da zan yi sai na istikhara sai na nemi shawara ubangiji na faqamat ila masjidiha sai ta tashi zuwa wurin sallarta ta tashi ta sallah zata istikhara wa nazala alquran sai qurani ya sauko cewa alamma qaba zaidun minha wa qala zawwajnaka an gama aure an daura aure cewa zaidu ya gama ta gama idda an auren maka da ita yanzu ba magana aika bid'a kun ga annabi shi da Allah ya sanar da shi shine mullahu mujihi ko wata kuji nafsika mullahu mujihi annabi ya aika a nemo mai ita aure duk sai Allah ya yake lamarin sai ko aka daura aure daga sama shike ta ga ta zama mata tai da aka yi haka wajaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa dakala alaiha sai annabi ya zo kawai sai ya shiga inda take saboda bigayin izni yanzu bai buƙatar izni saboda me saboda Allah ya ce zawwajnaka har ga an daura aure an gama matar ka ce yanzu fa kala sai ya ce wala qadara aituna sai zai ya ce hakika na gane mu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amana al-khubza wal-lahma annabi sallallahu ya ciyar da mu nama da waina hinam taddan naharu lokacin da yini ya tashi wato lokacin da wato gusan mare ce kenan fa kharajan nasu sai mutane suka fito wa bakiyar rijalu bayan an gama cin abinci sai wasu mutane suka zauna a gidan basu fita ba ya tahaddathuna suna tallira fil baiti cikin gidan ba'da ta'ami bayan an gama abincin fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ni bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wattaba'tuhu sai ni mal bishi faja'ala yatatabba'u hujura nisa'ihi sai jinga bin dakunan mata nay musallimu alaihinna yana musu sallama waya kullu suna ce mai ya rasulullahi ya manzon Allah kaifa wajadta ahlaka ya ka samu matarka da Allah ya daura muku aure qala sai yace falamma fama ajri ana akhbartuhu an alqawma qad kharaju aw akhbaruni aw akhbarani za zaidu yace na manta shi ni ga mu annabi yanzu mutane sun watse dan naga annabi ya damu ya kamata mutane sun gama cin abinci su fita ni ga mai cewa yanzu mutane sun watse ko shi ga mai cewa yanzu mutane sun watse qala sai yace fan talaka sai annabi ya tashi ya tafi gidan hatta da kalal baita har ya shiga gidan fa zahabtu adkhulu ma'ahu ni tafi zan shiga tare da shi fa alqastira baini wa bainahu wa nazala alhijab sai ayat hijabi ta sauka wa fi riwayatin muslim wa riwayatin muslim la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nabiyina inahu wanda yake wannan ayat zata zo muna in ta zo muna za mu fassara ta lokacin zata zo muna cikin wannan sura suratul ahzab to kun ji yadda aka yi wannan awen ita Zainab radiyallahu anha sai malamai suka ce Zainab shi bai kun ga abubuwan da suka samai abubuwa suka same na jarabawoyi yanzu da shi aka yi aure aka yi walima kuma bai tsaya cikin wannan suka tsaya gidan mu da annabi ya tashi ya bi annabi shi dan rakiya annabi ne kamar yadda kake ganin malami da almajiri ne suna tafiya kamar yadda ganin basara ke da fada ne ko wani da ADT ne suna tafiya kaga shi cikin annabi aka yi komai normal kuma ya ji abin shi ko alama cikin jiki ne bai yi ba yanzu ku tsaya ku ji yanzu Zaidi an tsawo shi yana aka kawo shi bawa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya enta shi ya bi iyaye ne ya zabe annabi tun kafin wahayi kun ga yayin bacinta ko sannan ya saki mata annabi ya aura da jikoni ba aka yi komai da shi shi ma aka aika neman mata sannan ana ce mai Zaid dan Muhammad ya fi kowa girman suna Qur'ani ya dauko yace uduhum li abaihim a kira su da wayan shi abace mai Zaid bin Muhammad kun ga abu yayi mai yawa abu uku sai malamai suka ce sai Allah ya saka mai da shi eh ambace suna ne cikin Qur'ani wannan kuma babban lalace a ambace suna ne cikin Qur'ani me nuna mana haka Ubayy bin Ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda shi yace Allah ya ce ka karanta mai Al-Qur'ani sai annabi ubay yace Allah ya ambace ni sai afakun ka saboda jin dadi Allah ya kira suna ne wannan aboye Allah ya kira suna ne shi kuma zai ruga ana karanta a tahajjud ana karanta a tarawih ana karanta a cikin tafsiri ana karantawa komai na zaidu ya kina ubay bin ka'ab kina ubay bin ka'ab annabi ya ga mai Allah ya ce Allah ya ambace suna na shi kuma ga Allah ya ambata yana cikin lawul mahfuz yana cikin abinda mala'iku suke saukowa da shi ana ta karantawa kullun har duniya ta tashi ana falamma qada zaidun minha wa qalan ana ta karantawa ana ta karantawa kaga sai Allah ya mai babbar sakayyar da bai wa kowa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inna ibamal jazaa'i min izamil bala wa inna izamal bala'i min izamil jazaa'i gurgudun girman bala'i gurgudun girman sakayya da bala'i ya kasance ya girmama sai Allah ya mai sakayya wadda ita kuma ta girmama shi dai an mutumin da ba annabi ba cikin wannan al'umma amma yake fadi sunanai lada 40 zayyul lada 40 ya'ul lada 40 dalun mai lada 40 nunun da aka gabane zaidun domin ban matsayi ne yake da shi ko tanwini yake da shi zaka ya zama guda biyu ya zama harafi biyu don haka na goma lada goma kowanne lada goma kaga shi ya haka don haka lada 40 kenan don haka sai Allah ya mai sakayya da wannan zaidun nan yana da falaloli da yawa amma wannan kadai ta isa falala akwai ita Zainab bintu Jahash ita ma da aka aura ita ma mace ce mai falala sosai cikin falalarta cikin ta nana Aisha radiyallahu anha radiyallahu anha yace kamar yake cikin Bukhari da Muslim yace ma ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aulama ala ahadin min nisa'ihi ma aulama alaiha cikin matan annabi ban taba ganin wanda yawa walima da kamar da yawa Zainab ba aulama bishati da akuya yayi mata walima Zainab mace ce mai kyau mace ce mai aji duk abin da zaka cewa aji mace ce mai aji ita kadai ta kaina na Aisha take cewa ita kadai ta kai ta yi jariya da cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wai ka mu ta muku wani hadisi na nana Aisha ta yabe ta ita ma ajinta ana gane aji da abubuwa da yawa ba wai kawai da kuna da kudi ko kina da kyau kike da aji ba a'a cikin ajinta ta fi kowa kyauta cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kai kowa sadaka ita ake cewa ummul masaki har ita ce annabi ya ce cikin mata na wadda ta fi tsawon hannu cikin su ita za ta fara riska na kuma ita fara rasuwa cikin ajinta Zainab shine kishinta bai kaita ta faɗi abinda ba haka ba lokacin da aka yi wancan kissa na gaya muku tana da aji sosai lokacin da aka wa nana Aisha kazafi annabi bai kira kowa ya ba shi shawara bai tambaye shi sai na kusa da shi kawai duk wanda an san lamarin suna da hankali suna da duk wanda aka yi da bayani da hankali da kaifin basira amma akwai wasu wanda yake na annabi ne na kusa ne baka kira Ali bin Abi Talib dan nemi shawara ta ya kira Zaid ya kira nemi shawara ta ya kira Barira ya nemi shawara ta sannan ya kira Zainab bintu Jahash ya nemi shawara ta da aka kira ta kaga kishiyar ta ce ya kamata ta faɗi wani aibi ko sai ta ce ita wallahi ba ta san komai ba ni ba san komai ba alkhair nana Aisha kawai na sani kaga wannan ma ajinta ne yana nuna ajinta yana cikin abin da ke nuna ajinka ko ajinka ya rage kai kasance cewa wanda kuke faɗa da shi ba ka zo kai ta zagi ne ka zo kai ta mai makarƙashiya ka zo kai da son kana son ka soke mutum in ka zo cikin jama'a kana son ka soke mutum ana ganewa ko da kana son kai suka ta kai mai wayo kake inda ka zare kaza kaza ana ganewa saboda yanzu na Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina uwanmu ita ma ta zo tana yabon Zainab cikin ta dan faɗi din lafiya ta dan faɗi ayyubin Zainab radiyallahu anha saboda mi saboda kishiyar ta ce ta ce duk cikin mata annabi ba wanda ya kai kiki da shi ta ce lokacin arsala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahash matan annabi sun aika Zainab bintu Jahash matan annabi da suna son wani abu suna kishi da nana Aisha sai suka aika Zainab bintu Jahash ta wa annabi magana sai ita ce sa'anta wanda yake daidai da ita sai ta ce wahiyar lati kanat tusamini min hunna ita ce daidai da cikin su ita ce wadda muke daidai da ita cikin su fil manzila a girma da daukaka ita ce kai ne inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah ita ce da yana so na ita ma haka yake so ta wacin tana da wannan aji a cikin gidan sai ta ce nana Aisha take cewa walam ara imra'atan qattu khairan fid din min Zainab ban taba ganin wata mata ga addini ta fi Zainab alkhairi ba wa atqa lillahi ban taba ganin wata mata da ta fi tsoron Allah ga Zainab ba ta hadu ko bata hadu ba to haka ake haduwa in kina son ki hadu a gidan mijinki ki zan ba a taba ganin wanda ta fi ki addini ba a taba ganin wanda ta fi ki tsoron Allah ba iyan kishiyoyin ki dauke su kamar iyan ki iyan riyo gidan ki dauke su kamar iyan ki kina tsoron Allah kullun kina ibada kullun kina bauta wa asdaqa hadithan na najacce ban taba ganin wanda ta kai fadin gaskiya ba kamar nana Zainab wa awsala lirahim ban taba ganin mai sada zumunta ba kamar nana Zainab wa azama sadaqatan ban ga wanda ta fi girman sadaka ba mai babbar sadaka ku tuna nana Aisha fa ita ce ta yi sadaka da abinda aka mata na shekara gaba daya kun ga mai hali ya san irin wannan mai halin ko tace ban taba ganin mai girman sadaka ba kamar nana Zainab wa ashadda ibtizalan linaftiha fil amali الذي تتصدق به وجدتك يوم قيت أيدي دون تسامح كدي تسرك أبان تبغى نعيش زينب با وتقرب به تاني مكسن شيء إلى الله تعالى تكشف ما أدا تكوي أبدا إلا ترى جريتا صورت من عدتي أقول صورة وشي جريتا يتش كانت فيها تسيب من الفيا ما ترى صورة وشيوا بيتو زينب ترى صورة وشي جريتا إلا تأما كума إنت صورة وشي صورة وشيوا تكيدا kuma mutane masu saurin hushi suna da saurin hucewa don haka lokacin da aka zo kamar na gaya muku ita ta kasance ta tsarkake nana Aisha lokacin da annabi ya tambaye ta yace ya Zainabu lokacin da aka wannan Aisha kazafi ma alimti ma ra'aiti me kike gani ga abin da ake faɗi labarin da ake cewa ga abin da nana Aisha ta yi annabi ce me kike gani فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري قلت يا من الله ديكن زن kiyaye jina da ganina wallahi ma alimtu alaiha illa khaira wallahi ban san komai ga nana Aisha ba sai alkhairi kaje da kishiyoyi kai kaga wannan kishiyoyi sun kai manya kenan ko gidan babban gida kenan dan wani lokaci da zamu magana akan su wani shiri da muka yi a Ramadan muka ta bai babban gida nake samun kishiyoyi suna magana irin haka in ba haka ba kishiyoyi fada aka tsura yi da buji-buji ko da sauran su daga wani bidiyo a Facebook jiya ko shekaran jiya ban san gaskiya ce ba an kawo amarya inda uwar gida ana kawo ta tashi ta dige mata duka aka ɗauko hoto to ko dai irin wannan da kike da ke ko irin zage-zage ko suka ko wani abu ake yake haka ake irin haka amma dina Rasha ta yi ta yabonta ita ma yanzu daidai lokacin da annabi wani abu ya shiga cikin rai ne game da nana Aisha na ana zarginta ana yin ta ce wallahi ko bai sani ba game da ita in ba alkhairi ba nana Aisha ta kuma cewa wahiyyar lati kanat tusamini ita take daidai da ni fa asamaha Allah bil wahi sai Allah ya kiyaye ta da waraku da ta yi ta yi tsantsene bata faɗi haka ba bata faɗi wani abu ba don haka akwai hadisi da yawa da ke magana game da falalat Zainab bint Jahash ayi mallan sana tace min lokaci don haka nan zamu dakata abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai in akwai tambayoyin da muke ansawa alhamdulillah mutane ta turo taimakon marayu suna ta turowa Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda ya turo da wanda ke da niyyar turowa don Allah ya saka musu da alkhairi
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saboda kila ba hagu
saboda na saba da hagu kuma ni ba hagu bane malam ne hukuncin sallaka
tana nan tayi kyau kai kokari ka canza yin amfani da hannun dama da hannun hagu cikin mustahabbai suke cikin adab suke irin su wanda baya iyawa ko wanda ya kuskure yayi babu matsala irin su matsala suke kakin da girman kai in kake yi da girman ka zaka shiga cikin wannan ayar wa ma kana bil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amman an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina wannan zai zaka shiga cikin wannan ayar in ka da gangan kake yi wata wani yana ci da hannun hagu sai annabi ya ce sa hannun dama sai ya ce ban iyawa sai ya ce ba zaka taba iyawa ba har abada bai iya kai hannu na ga baki. Saboda me? Saboda ya kasance ya faɗi da kamar da gayya, ya kasance ya faɗi da to kawai ta wurin kai ake gudu. Amma kai ka saba sai kai cayi ka jaje kai cayi kai cayi. In Allah ya sa ka biyo ka dinga yi da dama ya fi in ba ka samu da dama ba mustahabbi ne damantawa inda ake so a damanta ko farawa da dama inda ake so a fara baya kare sallah baya kare alwala wallahi ta'ala
umma ce assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum ba ka kace mace ce ka tsufa ba ta kai har da an ce cewa za ta don Allah yana son karin bayani akan
cewa shine ta ciyar da miskini kullun kuma tana iya tattarawa sai ƙarshen Ramadan ta ciyar da miskini 30 ko 29 gogoro ko azumi nawa aka yi haka ai dafa abinci a ɗan mu wani miskini daidai da zai ci ya koshi ya an bashi yayi daidai wallahi ta'ala
wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya rahmata mana da Allah rahmata dani da masu saurare da masu saurare amin don Allah malamin ne da hukunci mace da ta sha magani da zai tsayar mata da jinin haila a cikin wata Ramadan kawai saboda
Malaman da muka hikaci fatawa da gare su a Lajnar Da'ima bin Baz Uthaymeen ban iya hikaci kwallon bin Baz anan Uthaymeen da shirin nasu jin Albani ma gaba ɗaya sun yi fatawa a kan cewa yana halatta muddin baya cutar da ita ta je ta tambaye likita ya ce baya cutarwa yana halatta duk lokacin da jini bai zo ba za ta yi azumi za ta yi sallah saboda al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama in jini ya fito haila ne za ta aje azumi in jini bai fito ba ba haila bane in jini bai fito ba ta haila misali yanzu mace ta saba haila kullum 5 ga wata sai 5 ga wata jini bai zo mace ba za ta aje azumi ba za ta daina sallah ba sai lokacin da jini ya fito in ya kai 10 ga wata sai 10 ga wata ba wai haila ba kalanda ba ta za a ce 5 5 ga kowane wata a lokacin da jini ya zo lokacin da jini ya doke da lokacin da jini ya zo za ka iya shan magani wannan fatawa abin da ya tsara cikin fatawar da suka shahara sosai ana bukatar ta sosai ba ga azumi ake bukatar ta ba musamman ana bukatar ta ga aikin haji idan aka mace sai an yi tawaful wada tawafin ban kwana sai kasance suna jirgi na hudu da matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance za su yi tafiya tana haila sai an ga ce a habisatunahi abinda zai dakatar da mu ne ba za mu samu tafiya ba za mu tsaya mu yi jinkiri tunda kina haila mu jira ki sai kin gama haila ki yi tawafi to amma yanzu za a hadisa tunani an ce jirgi na hudu kike jirgi zai tsaya jira wata alhajiya da awa ba ku local gamman don ba mu jira ta jirgi na hudu zai taso gawai ba mu maron kowa da ita to haka yake duk ko ina a Najeriya ko ina a Afrika ko ina a Asia duk duniya wata zai kai mace 10,000 ka bukatar wannan fatawa a kowane aikin haji ba abu bane mai nauyi mutum miliyan 3 ka zuwa aikin haji zai yi mace 100,000 ba 10,000 ba cikin su suna bukatar suna haila lokacin da za su tafiya tunda ba lokaci guda ba ne lokacin da ɗan ƙasar nan za su tafiya zai wannan na haila wannan lokacin wannan za ka abu ne wanda ake yawan fatawa da kunne na naji Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yana fatawa irin wannan a cikin masallacin Makka dai don haka sai suka yi fatawa cewa mace tana iya shan abin da zai tsaye da haila gobe ne aka ce za mu tafiya kuma gobe jinin haila na zai zo an ce jibi ne jibi jinin haila na zai zo bai so ya sha maganin da ba zai zo ba sai ya samu yin tawafin man kwana in tafi shekara ba ta yi shekara da aka yi 2014 wace shekara ce 2013 a yi shekara 10 kenan cin na taɓa ba da wannan fatawa a wajen karatu sunan Abi Dawud a 2013 sai wani yau mutum taka da yake Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya dawo daga wannan kauli ya ce ana iya shan magani kuna ne mai ya kawo min bai kawo min ba yanzu haka kuma ya san inda Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya dawo daga wannan kauli to sai mu ce shi cikin masu ba da fatawa amma dai wannan tace fatawar lajina da'ima ita ce fatawar shi shi da yake bayan wa ta cikin rubutun littafai ne kuma ita ce fatawar da Sheikh Nasiruddin al-Albani yake bai duk yana halatta a sha magani a tsaye da haila saboda wani illa in an tsaye da hailan kuma to za a ci gaba da sauran abubuwa na ibada wa Allah ta'ala ya kanta guda gida kawai
assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya gafarta mana don Allah yana neman karin bayani akan wannan tambayoyi kamar haka na daya shine ne ne hukuncin wanda ya tsaye da haihuwa saboda ya je asibiti an ce shi ke rage sa ASAS ga genotype
yana halatta wanda RASAS cikin fatawar da malamai suke bai shi ne ba a yin aure tsakanin AS da AS saboda me saboda gudun a samu sikila to kaucewa yafi ba dole bane ba cewa dole ne ba ta sharadi ne na aure amma ba ta wata suke bai akwai lajinar fatawa ta Kuwait ita ba da fatawa cewa idan akwai suna iya cewa za mu yi aure ba za mu haihu ba idan sun yarda da wannan sharadin to babu laifi ya kasance haihuwa maslaha su ne saboda ana son a haifi mai amfanin al'umma ne su kuma maslaki wanda za su haihuwa wanda zai kara ma al'umma wahala ne zai kara musu wahala ne za a same shi kullum bai cikin sallar jami'i yana can asibiti kullum bai iya fita cikin wani abu da ake yi lokacin jihadi ne yana wajen kula da rashin lafiyar ɗanai ba ta kai zuwa makaranta ita matar saboda kula da kan da sauransu to tun da akwai haka to dama ana son a haihu ne domin ta kasance ƙari ga al'umma ci gaba ga al'umma sun ba da fatawa wanda AS suka yarda su yi aure to yana halatta shi ya tsaye da haihuwa domin gudun samar da irin wannan wallahu ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله